Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Al-fasl as-sadis ne zan mu tashi mu. Yace al-fasl as-sadis fasali na shidda fi ma warada min qawlihi. Abinda ya gangaro na magana shi ta'ala Allah madaukin sarki fi jihatihi cikin sha'anin annabi alaihi salatu wassalam. Maurida shafaqa magangara ta tausayawa wal ikram da karamtawa girmamawa. Ayoyin da suka zo ma'ana daga Allah yana tausaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana mutunta shi da girmama shi. Qala ta'ala Allah yake cewa ba ha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa fa musawqo maka alqur'ani badanka sha wahala. Kila aka ce ba ha ismu min asma'ihi wasu malamai sun ce ba ha suna ne daga cikin sunayen shi sallallahu alaihi wasallam. Wa kila sun ce huwa ismu lillahi suna Allah ne. Wa kila wasu sun ce ma'anahu ya rajul ma'ana shi ya kai mutum. Wakilu suka ce ya insan ma'ana shi ne ya insan. Wakilu suka ce hiya hurufun muqaddaa li ma'anin, huruf ne kawai wanda suke muqaddaa na cikin Qur'ani da sun zo don wata ma'ana wanda ba wanda ya santa sai Allah. Ta ce magana mafi inganci kamar da muka ce al huruful muqaddaa, duk da ana cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika, cikin tafsirai ba su kyalewa sai sun yi ta kokarin abun gakin su. Ibn al-Imam Ibn Jarir su manya-manyan tafasir da suna kokarin kawo wannan maganganun na magabata, sannan kuma su faɗi abin da yake daidai. Qala al-Wasi'i, Wasi'i yake cewa arada abinda Allah yake nihi ya zahir, ya kai mai tsarki, ya hadi, ya kai shiryayye, ma'ana dahawa. Wakili suka ce huwa amrun min al-wada'i, umarni ne, fi'ilul amr ne ake na cewa wada'i, takawa. Wal ha'u kinayatun al-ardi, ha'u kinna kinaya ce gami da ƙasa. Ai itamid al-ardi bi kadamaika, ai ka dogara akan ƙasa da diga diganka. Wala tuti ibna saka kada ka ba kanka wahala bil itimadi ala qarmin wahida, da dogara akan kafa guda daya. Wa huwa qawluhu ta'ala, shine fadar Allah, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, nazalat alaya, an sabko ayan nan ne, fi ma kana nabiy sallallahu alaihi wasallam takallafuhu, akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake azama kanshi nauyi min sahar na rishin barci, wa ta'abu da wahala, wa qiyamul layli, da tsayuwar dare, yadda yana tsayuwa ma'ana yana tsayuwar dare sosai ya cika dare cikin sallah har kawai shi guda tana gajiya yana dage guda. Shine aka ce mishi dail arda bi kadamai, wannan ma'ana amma duka wannan tafsir ne wanda ba su da hujja ba su da dalili. Akhbarana al-Qadi Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman wa ghayru wahidun an al-Qadi Abi al-Walid al-Baji izazatan ijaza, a matsayin ijaza, wa min aslihi naqaltu, daga asalin shi naqaltu wannan ijmala. Qala yake cewa haddathana Abu Zarr al-Hafiz, haddathana Abu Muhammad al-Hamawi, haddathana Ibrahim ibn Huzaym al-Shashi, haddathana Abd ibn Humayd, haddathana Hashim ibn al-Qasim an Abi Ja'far an al-Rabi' ibn Anas. Qala yake cewa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ija sallah, in yayi sallah qama ala rijlin, sai tsaya akan kafa guda, wa rafa al-ukhra, ya dage gudak saboda gajiya. Fa anzalallahu, sai Allah ya sauko mishi daha, ma'ani dail ard ya Muhammad, ka zamna akan ƙasa, ya kai annabi Muhammad, ma'ana ka sassauta ma kanka kan wannan dogo tsayuwar da kake, hatta kai ga kana wannan kana dage kafa. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, wa musabqo maka alqur'ani ba dan ka wahala. Al-aya wala khafa'a fi hadha kullihi, babu abun da abun boyuwa cikin wannan dukkan shi, min al-ikrami, takarramtawa da Allah ya ma annabin shi, wa husnul mu'amala, da kyakkyawan mu'amala. Kenan idan har ya tabbata haka ne, Allah madaukin sarki ya nuna ma annabin shi matsayin matukar abun nan tausayi akan yadda yake wahalar da kanshi. Wa in ja anna daha min asma'ihi, idan mun sa cewa daha sunaye ne daga sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam, kama kila kamar yadda aka ce, kaga shi yasa yake cewa kama kila kamar yadda aka ce, dan ba tafsiri bane wannan yardade. Aw ji ilat qasama li haqqin, ko kuma aka sanya ta rantsuwa ne, lahika al-fasl bima qablahu, sai zamana rabiwar ta game da abin da yake gabaninta. Kenan da ha ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa, in ha an dauka cewa sunan shi ne, ya kai da ha ba musabqo maka al-qur'ani ba dan saboda ka wahala. Wa mislu haza min namd ash-shafaqa, to irin wannan akwai cakuda ta tausayawa, wal mubarra, da kubutarwa ga Allah yake ma annabin shi. Qauluhu ta'ala ya hudu irin wannan cikin suratul kahf, yake cewa fala'allaka ba'khu inna saka ala atharim illam yu'minu bihadha alhadisi asafa, fala'allaka ba'khu inna saka, me yiwa kai me halakar da kanka ne, asafan, da bakin ciki dan damuwa, ala atharim, akan gurbin su, illam yu'minu bihadha alhadisi, in ba su yi imani da wannan alqur'ani ba, yadda annabi alayhi salatu wasalam mutanen shi suke ƙarya suka ƙaryata shi akan Qur'ani suke cewa majnun ne ko waka ce ko kaza ne to wannan damuwa akan wannan Allah madaukin sarki yake cewa kada ka damu kanka akan dan saboda bu su yarda da wannan zance da na aiko maka ba shine alqur'ani yace qatilu nafsika li zalika gadaban aw gaizan me yiwa kashe kanka zakai dan saboda damuwa da bakin ciki ko kuma dan saboda kashin hakuri wa misluhu qawluhu ta'ala irin wannan hadar Allah madaukin sarki cikin suratul shu'ara la'allaka ba'u inna nafsaka allam yakunu mu'minu mu'mini me yiwa kasance ka halakar da kanka Allah ya kunu mu'mini dan musu kasance mummunai ba kenan wannan ta fassara mana wancan la'allaka ba'u inna nafsaka ala atharihim shine Allah ya kunu mu'mini dan musu kasance mummunai ba musu imani da qur'ani ba summa qala ta'ala sannan sai Allah yake cewa inna sha'nu nazil alaihim min as-sama'i ayatan fazallat anaqum la khadi'in in mun ga dama sai mu sabko musu daga wata aya daga sama nunazzil alaihim ayatan min as-sama' sai mu sabko musu wata aya daga sama fazallat anaqum sai wuyayen su gabaki sai su kasance khadi'in suna masu miƙa wuya da kaskantar da kai wa min hazal babu daga wannan ma'ana mu sabko musu wani abin da zai sa su yi imani da ƙarhi inda mun ga dama sai mu musu hakan to amma ba mu ga dama bane mun bar su su yi imani hasabin ikhtiyarun su da zabin su daga cikin wannan baban ne ma Allah yake cewa fasda abi ma tu umar warid anil mushrikin ka isar ka tsaga gaskiyar abinda aka umarce ka da isar da shi ka kawo da kai gami da mushrikai ha inda Allah yake cewa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun duka wannan lallashin annabi ne ga abinda yake samun shi kuma wannan nuna kauna ce da shafqa da tausayi ga Allah madaukin sarki ince wala mun sani lalle tabbas kana samun kuncin kirji kuncin zuciya akan abin da suke fada na cewa majnun ne sahir kahin da irin wannan ila akhir sura har zuwa karshen sura dai Allah annabin shi ne ke lallashi wala qarisu zi abi rusulin min qablika haqiqa Allah yake cewa an yi izgili da manzanni da dama wanda suke gabaninka aya har zuwa karshe makki yake cewa sallahu ta'ala Allah ya lallashe shi salla daga tasliya ne tasliya shine lallashi da abin nan da sun bima zakara da abin da aka ambata ya Allah ya lallashe annabin shine da abin da ya ambata wa hawwana alaihi ma yalqahu minal mushrikin sai ya sassauta mushi abin da yake gamuwa da shi na mushrikai ya sanar da shi cewa misali Allah madaukin sarki ya sanar da annabin shi cewa wannan abin da yake faruwa gare ka ba kanka ne farawo ba annabawa da dama wanda suke gabaninka haka ta faru gare su me Allah yake nihi dan kasancewa ba kanka farawo ba kai ma kai hakuri kamar yadda suka yi saboda iza al baliya iza amma takhaffat bala'i idan ya yawaita ya gama gari ya shahi kowa sai ya zama kuma an samu sassauci akan shi kaga cewa wata alloba ta zo wancan yana yi wancan yana yi wancan yana yi kai dan ta kama ka kai ma sai ka ji saucin abin amma in ya zamana kaga kowa lahiya shalaukai ne abin ya shafa sai abin ya kara nauyi wa alamahu anna man tamada ala zalika yahillu bihi kuma suka sanar da shi akan cewa shi anan gurin ne malamai suke cewa daga cikin misali usulubi na gaishe da mara lahiya da neman sassauta mushi abin da yake tare da shi na rishin lahiya ka bashi hikayar ko da ba haka bane dan ka bashi sassaucin abin da yake ji kace ai yanzu ma na fito wajen unguwa kaza ma mutane wajen nawa irin wannan rishin lahiya eh tawana ta hita kama sai ji sassaucin cewa a ashe ba ni dai bane wannan rishin lahiya amma an ka je ce mishi kai kai wannan cuta ne wannan taba ganin irin tawa in ba a wajen ka ba eh sai zama na kasa shi cikin ka sa shi cikin damuwa da wannan
samu ta tura likita aka karanci dento ko kai duk girman ka zaka sabka a kujeran ka ba masu lahiya yace yana daga cikin samun sauki
eh ga kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan mutunci ya ga ka sa shi jiki cutar ta shi ba kama dauke ta cuta ba ka tsantsarin ta baka abin gakinta kama ba shi kisar cewa ai wasu malan da suka taho ta hita kama amma aka musu magani suka warke suka tahisu maimakin ka ce kai ai duk wanda yayi wannan cutar mutuwa ce mutum wajen nawa muka gani da irin ta din mutuwa suka yi sai zamana ka kara mishi cuta akan cutar shi to nan shine Allah ya ma annabin shi kenan dan kaga suna maka suwa na annabawa ma da suka gabace ka an musu haka wa alamahu ya sanar da shi annaman tamada ala zalika cewa duk wanda ya ci gaba ya miƙe akan wannan ya hullu bihi ma halla man qablahu, abin da ya sabko ma wanda suke gabanin shi su ma zai sabko masa na azaba. Wa mislu hazihi tasliya, Allah akwai irin wannan lallashin Allah ya mushi a cikin hadar shi da yake cewa wa in yukazzibu ka faqad kuzzibat rusulun min qablik, idan sun qaryatar da kai ma aikin Allah to an qaryatar da manzanni da dama wanda suke gabanin ka. Wa min haza, daga cikin wannan mali Allah yake cewa kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun, haka lamarin yake ce babu gabanin su wasu wanda a manzo zai zo musu sai kaji sun ce dan sihiri ne ko kuma mahaukaci ne. Yace azzahu Allah ta'ala bima akhbara bihi, Allah ya mishi ta'aziya. Ta'aziya shine mun yi bayanin ma'anar ta, shine lallashin mutun da ba shi hakuri cewa yayi hakuri akan kaza. Bima akhbara bihi, da abin da ya bada labari shi an jami'an anil ummu salifa, ga al'ummomin da suka gabata, da abin da ya gabata cewa ga abin da ya faru, ga abin da ya faru, shine muhimmancin karanta tarihi sai zamana kana da labarin abin da ya wuce da abin da kake cikin shi, ka rabbata tsakanin su, wannan sai ya baka kyakkyawan hange cikin abu. Wa maqalati hali anbiya'ihim qablahu, da kuma yadda suka gaya ma annabawan su gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mihinatihim, da kuma bihim, da kuma jarrabta su da aka yi da al'ummomin su. Wa sallahu bizalika, sai ya mishi lallashi da wannan an mihinati bi mislihi, yadda ake jarraba shi da irin wannan shi ma suna ce mishi sahir da majnun. Min kufar Makka, daga kafuran Makka abinda suke mishi. Wa annahu laysa awwalu man laqiya zalika, kuma cewa ba shi bane farkon wanda ya gamu da irin wannan. Laqad uzi Musa aksar min zalika fa sabar, yake cewa an cutar da annabi Musa sama da irin wannan, kuma abin lallashin da Allah yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam, yake ba shi kissoshi cikin wannan, yayi tasiri a cikin da'awar shi. Duk aka mishi wani abu na cutarwa sai ce an yi ma annabawa suwana da suwana sama da wannan suka yi hakuri. Yace summa dayyaba nafsahu abana uzrahu, sannan sai Allah madaukin sarki ya dada dare ya tsabtatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya bayyana uzurin shi da fadar shi, ya fa tawalla anhu, ka bada baya, ka bijiwe baya akan su, ayi arid anhu, ka da kanka ka shafa musu lafiya. Fama anta bi mulum, kai ba abun zargi bane. Ai fi ada'ima ballagta, cikin bada abin da ka isar na sako, wa iblagi ma humbirta, da kuma isar da abin da aka dora maka nauyi. Wa misluhu, irin wannan Allah ya ce wasu billahi hukuma rabbika, kai hakuri da hukuncin ubangijinka. Fa innaka bi a'yunina, kai kana ga maganan mu. Ai isbir ala azahum, kai hakuri akan cutar wasu. Fa innaka bi haisu naraka, kana ga inda muke ganin ka, wana fazaka kuma muna kiyaye ka. Sallahu ta'ala fi bihaza fi ayatin kasira, nan sallahu ya sa mu nasadu. Kuma haka yasa kuskure ne shi ne wanda muke ta maimaita a can baya. Sallahu ya kuma ya zama wannan yawa sinkin shi ne daidai. Sallahu ya yi mushi lallashi ta'ala Allah madaukin sarki bihaza da wannan fi ayin kasira, cikin ayoyi da dama min haza da ma'ana ta wannan ma'ana.
Ya Allah ya rubuta da ta aka ta. Dike raya ka guda biyu ko ne da na dace.
Ah wannan kuskuren abu da ba ne. A wasu da ba'at in zaka ga abin ya zo a daidai.
Wannan anan kuka same shi.
Wannan.
Kwanan ya ji mun ko? Ya ji.